if I leave here tomorrow, would you still remember? I must be traveling on now. Too many places I got to see. If I stay here with you, girl, things just would not be the same. I'm as free as a bird now, and this bird you cannot change. Whoa, and this bird you cannot change. Whoa, and this bird you cannot change. Lord knows I can't
ba da 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 da